ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله والنشين درس مناقش رند بيار لتاف الأدب المفرد لتاف الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1180 suka wuce rahimahullahu ta'ala. Wannan shine littafi mafi daraja wanda yake karantar da ladubbar musulunci. Wannan darasi yana dauke da babi na 82, yana karantar da mu maganar karshe ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta karshe a duniya, hadisi na 156. Al-Imam al-Bukhari ya yi ma wannan babi suna babu husnil malaka, babin da ke magana game da kyautata mallakar bayi, a kyautata mallakan bayi. Idan kana da bawa ka kyautata mallakansa. Haddathana Hafs bin Umar qala haddathana Umar bin al-Fadli qala haddathana Nu'aym bin Yazid qala haddathana Ali ibn Abi Talib. Nu'aym bin Yazid yace sayyiduna Ali bin Abi Talib salawatullahi alayhi, tsiran Allah ya tabbata gare shi, ya ba mu labarin annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma thaqula, a lokacin da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa nauyi. Idan mutum ba shi da lafiya aka ce jikin sa yayi nauyi, ana nufin ya kusa isa ajalinsa. Lamma saqula, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa yayi nauyi. Kala sai ya ce, ya Ali, ya kai sayyiduna Ali, i'tini bi tabaqin, a wata riwaya hadisin ya zo bi katafin, ka zo min da allon kafada. Mutanen da sukan yi rubutu a jikin kafada, kashin kafada na dabba, saboda kashin kafada yana da faɗi, suna amfani da shi a rubuta su sai a aji. Ka zo min da kashin kafadan dabba, aktub fihi ma la tadillu ummati ba'di, zan rubuta a cikin wannan allon kafada din bayanin da al'ummata ba za ta bace ba idan ta rike shi. Zan rubuta wata magana, zan rubuta wata wasiya, matukar al'ummata tana rike da wannan wasiya ba za ta bace ba a bayan tafiya. Abinda ya gaya ma sayyiduna Ali sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyiduna Ali bin Abi Talib yace, fa khashitu an yasbiqani, amma ni na ji tsoron kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ni, wato ya tsere min, kada ya tsere min garin kokarin ni in kawo abinda za a yi rubutu a jiki, shi kuma ajalinsa ya riga ya cika, ni kuma bani so in nisance shi. Fa kuntu, sai nace, inni la ahfazu min zira'i as-sahifa, ya Rasulullah, a hannuna ɗin nan akwai wata takarda, ina tsare da wata takarda, wato ina kiyaye wata takarda a cikin zira'i na hannun rigana. Mutanen da sukan yi ajiya a cikin hannuwan rigunansu, a hannun rigana akwai takarda. Sayyiduna Ali ya ce, wa kana ra'suhu baina zira'i wa abudi, to amma kuma kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin zira'i na da kuma damtse na. zira'i shine daga wuyan hannu zuwa gwiwa, damtse kuma daga gwiwan hannu zuwa kafada. Wato kan annabi yana tsakanin zira'in sa da kuma damtsen sa, saboda haka babu yadda za a yi ya ciro wannan takarda sai ya daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga manzon Allah a irin wannan yanayi wanda jikin sa yayi nauyi, shi kuma a fahimta safarti kuskure yusi bis salati. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wasiya kawai da yin sallah, yana wasiya ku rike sallah, wa zakati ku yi riko da zakka, wa ma malakat aymanukum ku yi riko kyakkyawan riko, da bayi waɗanda hannuwanku na dama suka mallaka muku ku yi kyakkyawan riko da bayi, ku kula da sallah, ku kula da zakka. Wa qala kazalika, abinda ya dinga faɗa kenan, bi saki tambaya na ina takarda ba, hatta fadat nafsuhu, har dai ransa ya fita. Wa amarahu bi shahadati an la ilaha illallah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa umarni da riko da kalmar shahada, wa anna muhammadan abduhu wa rasul, ya yi riko da shaida cewa babu abin da ya cancanta a bauta masa face Allah, ya yi riko da cewa Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, ya rike waɗannan kalmomin guda biyu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida bihima, duk wanda ya rike waɗannan shaidu guda biyu, ya rike shaida cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah, ya yi riko da cewa Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, hurrima alan nari, za a haramta namansa ga wutar jahannama a ranar tashin kiyama. Wannan hadisin yana da rauni isnadinsa, saboda wanda ya ruwaito su sunansa Nu'aym bin Yazid, kamar yadda ya zo cikin isnadin. Qala haddathana Nu'aym bin Yazid, Nu'aym bin Yazid ya ce haddathana Ali bin Abi Talib, sayyiduna Ali bin Abi Talib ya ba mu labari. To tunda har ya ce sayyiduna Ali ya ba su labari, kaga ya zama tabi'i, domin babu wanda zai yi magana da sahabi in ba tabi'i ba. To tabi'ai ko duk an san su, amma shi wannan mutumin babu sunansa a tarihi gabaɗaya. Yazidu Nu'aym bin Yazid, babu sunansa cikin tabi'ai waɗanda suka yi rayuwa da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan bayanin yana cikin Mizanul I'tidal na al-Imam Az-Zahabi, mujallal na 7 shafi na 46. Al-Imam Az-Zahabi ya ce baki ɗaya tabi'ai babu mai suna Nu'aym bin Yazid. Idan ku aka ce an samu wani tabi'i wanda har ya iya kusantar sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, bai kamata a ce wannan tabi'in ba a san shi ba, domin sayyiduna Ali babban mutum ne, duk wanda ya kusance shi an san shi. Idan har aka ce ga wani ya ba da labari daga sayyiduna Ali amma kaf malaman tarihi sun ce ba san shi ba, to kaga kenan wannan labari ba shi da inganci. Wannan yana cikin Al-Mughni fi Du'afa, littafin Al-Imam Az-Zahabi, mujallal na 2 shafi na 701. Farkon hadisin bai inganta ba, amma ƙarshen hadisin ya inganta. Ƙarshen hadisin ya inganta domin maganar ƙarshen ba ta da alaka da maganar farko. Wa amarahu, ya yi umarni, in ji wannan maganar Al-Imam Bukhari ne, manzon Allah ya masa umarni ya yi riko da abu biyu, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga wata magana ce daban, domin maganar farko an ce hatta fadat nafsuhu, iyakar abin da manzon Allah ya dinga faɗa shine as-salatu waz-zakatu wa ma malakat aymanukum, wa qala kazalika, abin da ya dinga faɗa kenan hatta fadat nafsuhu, har dai ransa ya fita. To idan aka ce wa amarahu bi shahadati, yayi masa umarni yaushe kenan, kaga wata magana ce daban, ba wannan bace, domin tun da ran manzon Allah ya fita yaushe kuma ya maka umarni ka yi riko da kalmar shahada. Allah ya sa mu gane. Don haka wannan hadisin karshen sa ba shi da alaka da farkon sa, karshen sa babu shakka ya inganta, ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, ba sayyiduna Ali bin Abi Talib kada ya ruwaito ba, akwai Mu'az bin Jabal wanda manzon Allah ya mar wasiya, duk wanda ya yi riko da kalmar shahada wannan mutumin Allah ya haramta masa shiga wuta. Akwai hadisin Ubada bin Samit, waɗannan hadisai suna sahihul Bukhari, suna sahihul Muslim, littafan hadisai da yawa. Wannan hadisin yana dauke da matsaloli guda uku, matsalolin gaba ɗayan su muhimmai ne, bai kamata mu keta rabu mu yi bayani akan su ba. Matsala ta farko, idan kana karanta hadisin zaka taras da wani bakon abu, bakon magana, bakuwar magana, an haddasa na Ali ibn Abi Talib sai aka ce salawatullahi alaihi, tsiran Allah ya tabbata gare shi, ba a ce radiyallahu anhu ba, Allah ya kara masa yarda, wanda galibi abinda ake faɗa akan sahabi ce, musamman da littafin al-adabul mufrad, wannan ita ce kalmar farko na yin salati ga wani wanda ba annabin Allah ba. Menene hukuncin salati ga wani sabanin annabin Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi? Babu shakka akwai sabanin fahimta na malamai magabata akai. Idan ka samu littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya wanda ya rubuta akan salatin annabi sallallahu alayhi wa sallam, littafin da yake daraja wajen bayanin salatin manzon Allah shine jala'ul afham fi faḍli ṣ-ṣalāti wa ṣ-ṣalāmu 'alā khayri al-anām, shafin 465. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana akan mas'alar salati ga wani wanda ba annabin Allah ba, yace salati yana zama kashi biyu, al-mas'alatu 'alā naw'ayn. Na daya, a fara salati ga manzon Allah sannan a goya da wani mutum a bayansa, wannan babu laifi, ittifaqan duk malaman sunna sun yarda. Allahumma salli ala Muhammadin, sannan ya ce wa ali Muhammadin, karshe kana iya hadawa ma da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'in har zuwa yau, amma dai farko wa aka yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine aka fara salati gare shi, sannan aka goya wasu a bayan salati ga manzon Allah. Wa hadha yajuzu wa yakunu dakhilan fi alihi, duk wanda aka yi masa salati a bayan an kira annabi yana shiga cikin iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan babu laifi ittifaqan duk malaman sunna sun yarda. Saboda haka zaka ji malamai da yawa sukan yi salati ga annabi sannan sai su hada da sunayen wasu sahabbansa a bayansa, iyalansa, zuriyarsa, wannan ba laifi bane. Mas'ala ta biyu, an yi farada wahidan bi dhikri, a kira mutun shi kadai ba annabin Allah ba a yi mai salati, wannan shine abin da yazo cikin hadisin nan. Haddathana Ali ibn Abi Talib, sai aka ce salawatullahi alaihi, tsiran Allah ya tabbata gare shi, kaga an yi mawaye salati shi kadai, sayyiduna Ali ibn Abi Talib. Wannan ita ce mas'ala ta biyu, inji Ibn Qayyim al-Jawziyya. Kamar mutum ya ce Allahumma salli ala Aliyin aw ala Hasanin aw ala Abi Bakrin aw ghayrihim min as-sahaba wa man ba'dahu, ka ware mutum daya kai mai salati kau, Allahumma salli ala Abi Bakrin as-Siddiq, kaga kai salati ga sayyiduna Abu Bakar. Ko game da wannan a kira wani wanda ba annabin Allah ba a mai salati, kafin kai mai tauzi ya ce bakari hazalika malikun al-imam malik ya kiyamace haka, domin annabawan Allah sune waɗanda suka shahara da wannan addu'a salati gare su. Qala al-Imam Malik, ta abinda yasa nace bai dace ba, lam yakun zalika min amali man mada, waɗanda suka gabace mu, inji al-Imam Malik, sune malaman farko, tabi'ai, sahabbai, ba a ji sun yi hakan ba, inji al-Imam Malik, magabata ba su yi haka ba, magabata ba su kiran wani wanda ba annabin Allah ba su yi mai salati, sahabbai, tabi'ai, tabi'u tabi'in. Imam Malik yace don haka mutum yayi abinda sahabbai ba su yi shi ba da tabi'ai, abin kyama ne, ko da kuwa addu'a ce aka yi ma wannan mutum, tunda da magabata ba su yi ba, to nisantarsa shi yafi dacewa. Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wa huwa mazhabu Abi Hanifa, wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa, Sufyan bin Uyayna, Sufyan al-Thawri, Tawus, waɗannan dukkansu manyan malamai ne, masana fiqh, fahimtar su kenan. Sannan in ka koma ga sahabbai, akwai Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas kuwa ai sahabi ne ko? Abdullah ibn Abbas yace la tambage salatu illa ala nabi, salati baya cancanta sai kawai ga annabin Allah, inji Abdullah ibn Abbas. Wannan duk yana cikin Jala'ul Afham na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Walakin yud'a lil muslimina wal muslimati bil istighfar, sai dai musulmai maza da mata tun daga sahabbai a musu addu'a a nema musu gafaran Allah. Saboda haka yasa idan aka kira sahabi sai a ce radiyallahu anhu, addu'a ake mai, Allah ya yarda da shi, ya kara yardansa da shi. Idan aka kira wani malami ya rasu sai a ce rahimahullah, Allah ka masa rahama. kaga Abdullah ibn Abbas ya karantar da wannan amma salati fa yace bai cancanta a yi shi ga kowa ba sai ga annabin Allah kuma wannan yace matsabar Umar bin Abdul Aziz wanda yana cikin shugabanni na farai wadanda aka yi cikin magabata matsabar al-Imam Malik al-Imam Abu Hanifa Sufyan bin Uyayna Sufyan al-Thawri al-Imam Shafi'i dukkan su kaga kenan akasarin malaman sunna sun ce bai dace a yi sadaki ga wani ba in ba dai annabin Allah ba wannan Ibn Qayyim ya ce su malaman sun kasu kashi uku game da cewa bai dace din ba akwai wadanda suke cewa man'u tahari haramun ne bai dace din da aka faɗa ba kalmar bai dace ba kaga an hana kenan wani irin hani akwai wanda suke cewa hanin haramci sannan akwai wanda suke ganin karahatu tanzihi an dai karhanta ne amma ba wai an haramta ba au min babi tarki al-abda wa laysa bi makruhi mafi dacewa shine kar ai amma dan an yi ba laifi bane akwai wanda suke cewa haramun ne akwai wanda suke ganin to ni san kansa yafi ko da ya zama to babu laifi din al-hasan al-basri qasif al-mujahid muqatil bin sufyan muqatil bin hayyan kaseerun min ahad al-tafsir wannan shine kashi na biyu da yawa malaman tafsiri suna cewa babu laifi don an yi sadaki ga wani wanda ba annabi ba wannan ita ce fahimtar mazhaba ɗaya cikin hudunna kaga mazhabobi guda uku sunna sun ce bai dace al-Imam Malik al-Imam Shafi al-Imam Abu Hanifa amma al-Imam Ahmad bin Hanbal yace babu laifi don an yi sadaki ga wani wanda ba annabin Allah ba mukat su'ila ibn Qayyim yace amma tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal ayan baki an yi salla ala ahadin illa ala nabi shin ya kamata a yi ma wani sadaki kuma ba annabin Allah ba kada sai al-Imam Ahmad yace alaysa qala haliyun li umara sallallahu alayka al-Imam Ahmad an ce masa ya kamata a ce musulmi yayi sadaki ga wani wanda ba annabi ba sai al-Imam Ahmad yace shin ba sayyiduna ali ne yayi ma Umar sadaki a gaban sa ba sayyiduna ali yace sallallahu alayka kaga yayi wa salati ga sayyiduna Umar a gaban sa to sayyiduna ali bin abi talib yayi ma wani salati sayyiduna ali ba annabin Allah bane amma kuma yayi ma wani salati wanda ba annabin Allah bane shine sayyiduna Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda saboda haka al-Imam Ahmad yace idan al-Imam idan sayyiduna Ali bin Abi Talib zai yi salati ga sayyiduna Umar dan wani yayi salati ga wani mutum ya za a ce yayi haram saboda haka al-Imam Ahmad yake ganin ba laifi bane wannan shi yasa da yawa malaman tafsiri suna da wannan fahimta saboda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu labarai ingantattu yayi salati ga wasu cikin sahabbansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadaki ga wasu cikin sahabbai wadanda suka kawo mar zakka wadanda suka kawo sadaka suka iya fitar da zakka suka kawo lokacin da aka yi umarni kowa ya kawo sadakar nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai sadaki wadannan da Annabi ya musu sadaki sahabbai ne Annabin Allah yayi sadaki ga wani wanda ba Annabin Allah ba saboda haka don an yi sadaki ga wani wanda ba Annabi ba kaga ba a saba mu sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithatun kitabul al-Baqar mujallad na farkon shafi na 30 al-Imam Safarini yace to bayan Ibn Qayyim tawsiya ya kawo waɗannan dalilai ya baje maka game da fahimtar magabata dangane da salati ga wani wanda ba annabin Allah ba kaga an samu sabani mafi yawan malaman sunna sun ce bai dace ba amma al-Imam Ahmad wasu malaman tafsiri suna kan cewa ba laifi bane saboda me saboda annabi yayi salati ga wasu sahabbansa kuma sayyiduna Ali bin Abi Talib yayi salati ga sayyiduna Umar don haka ba laifi bane don an yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba sai yace to shi Ibn Qayyim bayan yayi wannan magana a cikin Jalalul Afkar ya bace hujjoji na waɗannan malamai magabata shi kuma sai ya zabi nashi abinda ya zaba shine tunda annabi ya taba yin salati ga wani to ba daidai bane kace ai bid'a ce ai salati ga wani tunda manzon Allah yayi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba sai kuma Ali bin Abi Talib yayi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba don haka in aka yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba ba ai laifi ba amma malami yattakhidhu shi'aran, kar a dauki hakan ya zama take. Me ake nufi da take? Ya zama ya qussa bihi wahidan idza dhukira duna ghayr, sai an kira sunan wani sannan a mai salati banda wani. Kamar yadda muka dinga karanta hadisai na sahabbai, ba mu ji an yi salati da wani ba sai yanzu da muka kawo hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib. To abinda Ibn Qayyim yake cewa, haka an ware sayyidina Ali bin Abi Talib salati, wanda shi ne wanda yake zama laifi, shi ne abinda Imam Malik yake cewa magabata ba su yi ba. Amma don dai a ce wani ya yi salati ga wani wanda ba annabi ba, ai an samu cikin magabata. Sayyidina Ali bin Abi Talib ya yi salati ga sayyidina Umar bin al-Khattab, Allah ya kara musu yarda. Don haka ba laifi ba ne. Kuma wannan fahimta ta Ibn Qayyim al-Jawziya ita ce gaskiya, babu laifi don ka yi salati ga wani wanda ba annabin Allah ba, amma kar ya zama take, kar ya zama kirarinka ga wannan mutumin shi kadai. Duk sa'ilin da aka kira shi za ka yi mai salati shi kadai banda wani. Da zaran ka yi haka, ta sai a ce ka taho da sabon abu. Wannan shi ne abin da sahabbai ba su yi shi ba. Ibn Kasir yana fassara ayan salati. Ibn Kasir yace, kad galaba fi ibarati kasirin min an-nusakh al-kutub, sai ya zama idan mutun ya rubuta littafi zai je kasuwa, akwai masu rubuta littafi a biyasu. Kamar yadda ka san yanzu akwai kamfani na buga littafai, in ka rubuta littafi sai ka je wajen kamfanin su buga maka adadin kofi da kake so. A zamanin da akwai rumfuna na marubuta, suna zaune ne, ka zo ka biya su, su yi maka kofi maka littafi ko adadi nawa kake so, aikin su kenan. Saboda haka in ka kawo littafi ka ba su, kai littafin nan da ka ba su ga irin bayanin ka da yake ciki. To amma su ka'ida ce, duk inda aka ga sunan annabi ya zo ko kai ba kai mai salati ba, to fa su masu kofin littafin za su ce sallallahu alaihi wasallam. Don haka ka'ida ce, kai in ma ba ka yi ba su za su yi, ba sai sun nemi izinin ka ba. To sai ya zama masu rubuta littafin sun zama su ma iri biyu. Akwai masu fahimtar a yi salati ga wani wanda ba annabi ba, akwai wanda ke ganin bai kamata a yi salati ga wani wanda ba annabi ba. To abin da ya faru da littafin Al-Adabul Mufrad kenan na Al-Imam Al-Bukhari, an kai shi kasuwa a buga, wanda ya buga kofi din shi yana da fahimtar ya kamata a yi salati da sayyiduna Ali bin Abi Talib, Allah ya samu gani. Don haka yasa ya rubuta wannan salati ba asali kalmar ta Al-Imam Al-Bukhari wanda ya rubuta Al-Adabul Mufrad bane. Allah madaukaki ya ba mu kyakkyawar fahimta. Wannan al'ada ce ta masu rubutu, al'ada ce ta masu rubutu a zamanin da, kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa, ya ce an yufrada Aliyun radiyallahu anhu bi an yuqala alayhi salam dun sahaba. A zamanin da in ka shiga kasuwa ka kai littafi a buga, to duk wani sahabi idan aka zo kan sunansa za a ce radiyallahu anhu, amma in sayyiduna Ali ne ba to sai a ce alayhi salamu ko salawatullahi alayhi ko a ce karramallahu wajhahu. Wa hadha Ibn Kasir yace, to wannan abin da suka yi din, wa in kana ma'nahu sahihan, ko da yake ma'anar gaskiya ce, domin idan aka yi sallama ga sayyiduna Ali bin Abi Talib addu'a ce alayhi salam, amince tabbata gare shi addu'a ce, radiyallahu anhu addu'a ce, duk dai fatan alheri kake ma wannan sahabi, idan ma kace karramallahu wajhahu Allah ya kara daraja fuskar sa addu'a ce. Amma inda matsalar take, Ibn Kasir yace, lakin yanbaghi an yusawwa bayna sahaba fi dhalika, abinda ya kamata shine idan ka iya cewa sayyidina Ali karramallahu wajhahu, to ya kamata kowanne sahabi ma ka faɗa mai haka. Amma idan ka ware shi kadai da karramallahu wajhahu, to an shiga maganar Al-Imam Malik cewa wannan ba halin magabata bane, ba halin magabata bane, yana iya kaiwa ga wata matsala wacce ba ta da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'in hadha min babi ta'zimi wa takrim, domin idan ka ce karramallahu wajhahu, Allah ya daraja fuskar sayyidina Ali, ai girmama shi kake, tunda kana girmama shi ne. Aqidar ahlus sunna ita ce ash-shaykhan wa amirul mu'minin Usman awla bi zalika min. Ibn Kasir yace, to ai sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman suke gabansa, suna gabansa, ashe su ma idan ka kawo sunansu sai kai wannan don daraja su. Saboda ai yanda sayyidina Ali yake wajaba ka daraja shi, haka yake wajaba a kanka ka daraja waɗannan manyan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan duk yana cikin da kuma gabata hatta littafin al-azkar na al-imam an-nawawi littafin al-azkar al-imam an-nawawi yayi magana akan mas'alar tayin sallama ga wani ko salati gare shi ko ba annabin Allah bane yana shafin 274 haka nan al-fatawa al-kubra na ibn taymiya mujallada bi shafi na 173 da kuma majmu'u fatawa mujallada 22 shafi na 470 da matalib ulil nuha mujalladi na farko shafi na 461 wannan ita ce mas'ala ta farko domin ko da ba mu yi magana akai ba wani sai yayi tambaya to ya aka ce ma sayyidina ali salawatullahi alaihi to kaji amsa Allah ya sa mun gane mas'ala ta biyu wannan hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannuwan sayyidina ali bin abi talib mun zahiri abinda hadisin yake nuna wa ke wanda yake mun riga mun yi magana akan hadisin bai inganta ba kasancewar wanda ya bada labarin mutum ɗaya ne tak cikin tabi'ai karkab tabi'ai waɗanda suka ga sahabban annabi ko suka iya karatu gaban su waɗanda su ake kira attabi'u waɗanda suka bi sahabbai suka ɗauki ilimi ya zamanto Nu'aym bin Yazid shi kadai ya bada wannan labari kuma sannan ba a ma san waye ba babu tarihin sa to haka malamai suka ce la hadisin sa bai inganta ba hadisin nan yana gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannuwan sayyidina ali bin abi talib wal isnadul hadisi da'if hadisin nan isnadin sa yana da rauni kuma kamar yadda al-imam al-bukhari ya rawaito shi hadisin yana cikin al-musnad al-imam ahmad a mutallal na farko shafi na 90 da kuma at-tabaqat al-kubra littafin ibn sa'ad mutallal na shafi na 243 hadisi na 264 duk wani labari da ka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun sayyiduna wannan labarin bai inganta ba kamar waɗannan littafai da nake riga idan ka duba za ka gani za ka ga bayani game da isnadin waɗannan hadisai mizanul i'tidal da al-imam sahabi mujallad na 7 shafi na 46 al-mughni fi du'afa mujallad na 2 shafi na 701 haka ma labari wanda ya zo daga wani tabi'i da ake kiransa abu kafafan bin auf al-murri yace Abdullah ibn Abbas ya bada labari wufiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa la mustanidun ila sadri ali manzo Allah yana jingine da kirjin sayyidina ali wannan riwayar ita kan ba malaman hadisi cewa suka yi ƙarya ce saboda idan aka ce hadisi mawdu'un to hadisin ya kai makwarar da za ka kira shi ƙarya aka yi wa manzon Allah Allah ya samu gani kuma wannan yana cikin Fathul Bari na Ibn Hajar Kitabul Magazi mujallad na 8 shafi na 107 da kuma labarin da Ibn Sa'd ya kawo a cikin At-Tabaqatul Kubra mujallad na 2 shafi na 263 game da al-Imam Sha'bi yana cewa tuwfiya Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa ra'suhu fi hijri Ali kansa yana cinyar sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda dukkan waɗannan isnadin hadisai labarai su inganta ba in ka zo Fathul Bari mujallad na 8 shafi na 107 da Umdatul Qari na Al-Hafiz Al-Aini mujallad na 18 shafi na 66 waye wanda annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu a hannunsa shine Aisha matarsa Allah ya kara mata yarda don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan na sayyidina Ali a cikin al-adab al-mufrad amma yake kawo wannan hadisin da muka karanta a cikin al-jami'u sahih wannan hadisin baya cikin sahihul bukhari wannan hadisin da muka karanta a cikin al-adab al-mufrad amma al-imam al-bukhari gashi ya kawo shi adab wanda zamu yi magana akai a gaba insha Allah ta'ala dalilin da yasa ya kawo amma dai abinda ke nuna maka cewa hadisin bai inganta ba wurin sa saboda ba kowane hadisi al-Imam al-Bukhari ke sawa a cikin al-Jami'u sahih ba sai wanda ya tabbatar da ingancin sa malaman sunna ittifaqan baki dayan su babu jayayya sun tabbatar da cewa rasuwar manzon Allah ya auku ne a hannuwan matarsa Aisha Allah ya kara mata yarda wannan babu sabani a kai tana cewa in kana rasulullah la yata'adharu fi maradihi aina ana al-yawm. Yana daga labarin da ita Aisha ta bada, tace manzon Allah lokacin da rashin lafiya ya kama shi yakan yi tambaya ina nake yau, aina ana gadan gobe fa ina nake, saboda wato rabon kwana tsakanin matansa. Ina nake yau gobe fa, me yasa yake haka? Istibta'an liyawmi Aisha, saboda yana ganin wato ranar Aisha yayi nisa gare shi, saboda haka yake tambaya gobe ina nake, sai a ce masa kana ɗakin wanci, jibi ba. Falamma kana yawmi, sai da ya kasance a ranar ta, ranan kwananta, qabadahu Allah, sannan Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bayna sahari wa nahari, wa dufina fi baiti, sannan aka binne shi a gidana. Wannan hadisin yana sahih al-Bukhari kitabu janaiz babu ma jaa fi qabri an-nabi. Kaga al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a cikin al-Jami'u sahih a kitabu janaiz, yayi bayani ina kabarin annabi yake, ya kawo hadisi na 1323, kuma yana musnad al-Imam Ahmad, kamar yadda al-Imam Ahmad ya kawo wancan labari wanda yazo a cikin al-Adab al-Mufrad, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a hannun sayyidina Ali bin Abi Talib. Sannan al-Imam Ahmad ya kawo hadisin Aisha har ila yana mujallad na 648, da kuma al-Mustadrak al-Imam al-Hakim, al-Musannaf da Ibn Abi Shayba, musnad al-Imam Abi Ya'la, sahih Ibn Hibban, al-Mu'jam al-Kabir. Wannan littafin hadisai duk sun yi bayani akai, kusan babu wani littafin ma hadisi wanda bai bada labari game da wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka hadisin labarinsa yana da dimbin yawa, don haka babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya gardama da wannan cikin ahlus sunnati wal jama'a. In ka duba al-majmu' na al-Imam an-Nawawi, kitab al-majmu' mujallad na 16 shafi na 429, fathul bari mujallad na 8 shafi na 106, da mujallad na 10 shafi na 492, da umdatul qari mujallad na 15 shafi na 29, mujallad na 16 shafi na 70, kamar littafin tarihi a tabaqatul kubra na Ibn Sa'ad mujallad na 2 shafi na 234, da tazkiratul huffaz mujallad na farko shafi na 231, da siyar a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi mujallad na 2 shafi na 189, da mujallad na 3 shafi na 434, da al-bidayatu wan nihaya na Ibn Kathir mujallad na 5 shafi na 260, as-siratun nabawiyya na Ibn Kathir mujallad na 4 shafi na 475. Waɗannan littafai tun na tarihi na hadisi sun tabbatar da cewa manzon Allah ya rasu ne a hannuwan matarsa Aisha, Allah ya kara mace haka, Allah ya sa mu dai. Kuma wani abin mamaki wanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa a sharh sahih Muslim, wurin da take magana game da lokacin da manzon Allah yake jinya, yana fatan a yanda bayaninta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fatan wato ranar kwanan Aisha yanzu. Tace Allah ya amshi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar kwananta. To abin da ya kamata ka sani shi ne, ita Aisha kwanaki biyu take da shi cikin matan manzon Allah, saboda Sauda matarsa Sauda wahabat yawman laha bi khususiha, ta yi kyautar ranarta ga Aisha baki daya. Tace ya Rasulullah, ranar kwanana na yi kyautanta ga Aisha. Wannan hadisin yana sahih al-Bukhari, hadisi na 5212. Sauda ta yi kyautar kwananta ga Aisha, saboda bayan rasuwar Khadija, Sauda ita ce matar da manzon Allah ya aura da farko, sannan Aisha ita ce ta biyu, sauran matan sun zo ne bayan Aisha. Allah ya sa mu gane, domin da yawa idan aka ce Aisha ai budurwa ce ya aura, sai su dauka ita ce auren karshe. La, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha bayan Sauda, sannan sauran matan. To ita Sauda ta yi kyautar ranar ta ga Aisha, don haka Aisha tana da kwana biyu kenan a cikin kwanaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen matansa. Fa kana laha yawman wa laylatan fil qasam dunahunna. Ma'anan hikimar Allah tabaraka wa ta'ala cewar Sauda ta yi kyautar ranar ta ga Aisha, kaga kenan kwana biyu ne Aisha take da shi, inda Annabi sai fara zauna wurin ta. Hadisin yana sahih Bukhari, hadisin 2212, da kuma sahih Muslim, hadisi na 1463. lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wajen Aisha, hikimar Allah, Allah bai amshi ransa a ranar da Sauda ta yi masa kyauta ba, ranar da Sauda ta yi ma Aisha kyauta ba, sai a ranar da asalin ranar ta ne. Allah ya samu gani. Asalin ranar, ranar kwanan manzon Allah wurin ta ne. To a wannan ranar Allah ya amshi ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ka duba Sharh an-Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na 15 shafin 208, yasa Aisha ta ce falamma kana yawmi, lokacin ranar kwanan manzo guri na, kababahu Allah, sai Allah ya amshi ransa. Wannan yana daga cikin hususiyar Aisha, wato kyautar da Allah ya yi ma Aisha, ya kebe ta da shi. Allah ya kebe Aisha, ya mata kyauta da abubuwa da yawa, wanda malamai suka kirga sun kai 40. Kyautan da Allah ya ma Aisha sun kai 40, babu dan adam da ya samu ɗaya irin su. Wannan kyauta ne da Allah ya bata shi kadai ta kadai. Wannan yana daga cikin kyaututtukan da Allah ya mata, domin da Allah ya tabaraka wa ta'ala ya tashi karban ran annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya karba a ranar kwanan Sauda. Za a ce ai hatu ko da ya rasu ɗakin ta, ai dai ranar ba nata bane, na Sauda. To sai Allah ya amshi ran manzonsa a ranar kwanan ta ita kanta. Shi ne abin da al-Imam an-Nawawi yake faɗa, ayyawmu al-asil bihisabi dur wal qasab. Lissafin kwana na annabi sallallahu alaihi wasallam, ranar ta na asali, a wannan rana ne ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshi ransa. Kuma wani abin mamaki har ilau, domin a ƙarshen al'amari sahabbai matansa, matan annabi sallallahu alaihi wasallam, matan manzo, sun yadda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karasa jinyarsa a ɗakin Aisha, maimakon a rika ɗaukansa daga wannan ɗaki a kai shi wannan ɗaki. Sai aka ce an yadda manzon Allah ya zauna a ɗakin Aisha. To abin mamaki a nan, idan aka kirga kwanakin da manzon Allah ya yi a ɗakin Aisha, Allah bai amshi ransa ba sai a ranar kwananta. Kaga duk sun yadda sun kyautar mata kwanakin manzon Allah ya zauna ya yi jinya a ɗakinta. Wannan labari ne wanda ya fi ƙarfin ɗan adam ya karye kashi, saboda labari ne wanda abu ya auku tsakanin dubun tubatan mutane. Allah ya samu gani. Ka duba Sharh an-Nawawi ala Sahih Muslim. Haka nan Al-Qadhi Iyab na littafin Ash-Shafa, Al-Qadhi Iyab yana da littafin da ya yi sharhi na Sahih Muslim, yana daga cikin sharhi mafi kyau na Sahih Muslim. Sharhin da Al-Qadhi Iyab ya yi, Ikmalul Mu'lim Sharh Sahih Muslim, yana mujallad na 7 shafin 229, ya ce haza li mahabbatihi laha. Idan aka ce lokacin da manzon Allah yake jinya, yakan yi tambaya, yau ina nake, gobe ina nake, zai ka ce me yasa manzon Allah yake tambaya? Al-Qadhi Iyab ya ce saboda tsananin so da manzon Allah yake mata, wa hirsuhu ala an yakuna indaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin ya kasance yana ɗakinta, hatta sta'adana azwajahu, sai da ta kai ga shi da kansa ya ce wa matansa, ku yi min hakuri in zauna a ɗakin Aisha. Shi da kansa manzon Allah, fi tamridihi indaha. Kaga manzon Allah yana da adalci wajen rabon kwana, sai da izininsu, li yakuna an tibi anfusihin, saboda ya zama da daɗin rayukansu ne, da daɗin rayukansu ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna wuri guda, su kuma sun tausaya ma halin da yake ciki, ma altizamihi maltazamahu min al-adl bainahunna, duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi adalci makura tsakanin matansa. Fa amma a kyale shi yana tafiya daga nan zuwa can, kai kanka ka san bai dace ba, ga ciwo ya tsananta, dole a samu wuri guda da zai tsaya. To wurin wuri guda kuwa, ko da kai ne aka ce akwai matanka biyu ko uku, dole za a samu wacce kafi nutsuwa da ita, kafi nutsuwa da ita, in ma saboda kulawa da take maka, mutum da ya tsakanin shi da matansa, babu shakka akwai dalilin da kansa ya fi sha'awar ɗaya daga cikin matansa fiye da wata. To wannan ba ka raba mutum da wannan hali. Allah tabaraka wa ta'ala bai kama mutum da wannan a matsayin bai adalci ba la. Don haka yasa annabi sai da ya nemi izininsu, inda sun ce ba mu yarda ba, to da manzon Allah haka zai ci gaba da yi har Allah ya amshi ransa. Sai da ya nemi izininsu, ista'zana azwajahu fi tamridihi indaha, kun yarda in zauna wurin Aisha in yi jinya? Kaga suka ce mun yarda ya Rasulullah, saboda haka sai manzon Allah ya zauna wurin ta, neman izininsu ya zauna ya yi jinya wurin Aisha khususiyya ne. Babu dan adam da ya samu wannan, babu wata mata da ta samu wannan cikin matansa. Don haka yasa Ibnul Qayyim al-Jawziyya ya kirga khususiya kyautar da Allah ya kebe Aisha, Allah ya kara mata yarda, bai yi ma wani daga cikin sahabbai ba sai da ya sanya wannan a ciki, har manzon Allah ya gaya wa matansa ku yi hakuri in zauna ɗakin Aisha in yi jinya. Wannan kadai ya isa ya nuna maka darajar wannan baiwar Allah wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Labari kashi na biyu game da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda Aisha take cewa hadisin yana sahih al-Bukhari hadisi na 484, kamar yanda ya rawaito hadisi na 2000 ma ta baina haqunati wa zakirati Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya arshi ransa yana tsakanin haɓana da kirjina, tsakanin haɓana da kirjina, wato Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsaka kansa yana kasan wato haɓan Aisha da kuma kirjinsa, saboda tana rike da shi yana jingina a cikinta. Wannan ita ce riwaya ta
da sauran musulmi na kewayen abaji wanda suka samu halartar wannan wa'azi mai albarka wanda kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna yankin babban Benin tare da Abuja ta shirya, da wanda suke filin wa'azin zuwa wanda suke cikin gida, muna gaishe ku gaisuwar musulunci tahiyatu min indillahi mubarakatan dayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
To yau ina ga muna 18 ko 10 ga watan Safar. Watan Safar ita ce watan biyu ta shekarar musulunci, hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1432, wanda ya zo daidai da 15 ga watan 1 lisahin Turawa ga haihuwar Annabi Isa dan Maryam. 15 ne, 15 ga watan 1 lisahin Turawa ga haihuwar Annabi Isa dan Maryam bisa ga kardadan su a 2011 ko. To alhamdulillah, Isa musa kalandar musulunci yau 11. To madalla, ƴan uwa wanda suka gabatar da wa'azin musulunci tun daga kan wa'azin shi shugaban majalisar malamai na Abuja na Abuja Area Council da kuma shugaban kungiya ta Kwali, mun tarar da na tarar da su suna wa'azi, kuma na saurara duka gaba ɗaya wa'azin da suka yi. Wa'azi ne wanda ya kamata mu lura da kyau kwarai. Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu ga abin da suka karantar da mu.
Amin.
Jama'ar musulmi, a da an yi wata kabila madaukakiya, wannan kabila ita ce kabilar Bani Isra'ila, wanda har Allah madaukakin sarki da kansa ya yi wato ya yi wa duniya kirari ko ya sanar da duniya irin baiwa da daukaka wanda ya musu, ya ce ya Bani Isra'ila,
ya Bani Isra'ila dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Allah madaukakin sarki ce ya Bani Isra'ila, ya ku ƴaƴan Isra'ila, ƴaƴan Annabi Yaqubu, wani Yaqubu, Yaqubu dan Isa, dan Ishaqa, wani Ishaqa, Ishaqa dan Annabi Ibrahima, ku wannan zuri'a, ku tuna da ni'imar da na yi muku. Allah da kansa yake ta, ku tuna da ni'imata wanda na ni'imta ta akan ku Yaquba ne Isra'ila, haƙiƙa na fifita ku akan mutanen duniya a zamanin ku. Me Allah yake nufi da wannan? Lallai ta tabbata, wato annabawan Allah da manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya aiko su a cikin duniya, dukkansu in ka ɗebe biyar duk yawan su gaba ɗin nan, har Allah madaukakin sarki ya turo Annabi Musa alaihi salam don tausayin su. Goron ka san kowane annabi idan ya zo zai musuluntar da mutanansa cewa ake ce la ilaha illallah wannan manzon rasulullah, shiga musuluncin kowane al'umma na kowane annabi kenan la ilaha illa allah isa rasulullah la ilaha illa allah ibrahim rasulullah la ilaha illa allah ishaq rasulullah duk wanda zai shiga addinin kowane annabi manzo wato a zamanin da Allah ya kowane annabi manzon to wato kalmar shahada shine zai fara yi shi zai shigar da shi musulunci amma saboda jin tausayin bani isra'ila ga wulakantarwar da fir'aun ya yi musu ko yake ci gaba da yi musu Allah madaukakin sarki sai ya sanya shiga musuluncin fir'aun da ƴan majalisansa shine su saki bani isra'ila su daina gallaza musu da zaran sun sake su sun daina gallaza musu shikenan sun shiga musulunci musuluncin su Allah ya yarda da shi ba tare da kalmar shahada ba Allah madaukakin sarki ya kwaci bani isra'ila har Allah yake musu gori yake cewa wa idna jainakum min ali fir'auna wa idna
jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudabbiruna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim
Allah madaukakin sarki cewa bani isra'ila ku tuna lokacin wa idna jainakum min ali fir'auna ku tuna lokacin da muke tseratar da ku muka kubutar da ku daga mutanen fir'auna sune kibdawa ƴan tsirarin kabilu yasumunakum su'al azaba suka hau kanku suna ta tattakan ku suna muku mugunyar azaba ta wulakanci ta tozarci yuzabbihuna abna'akum kuna ji kuna kallo yanda mutum yake son ɗansa a haihe masa ɗan a fir'auna ya sa sojan gwamnati ya yanka ɗan
Abdurrahman ibn Abi Mulaika sanannan tabi'i yace qalat Aisha Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce tufi Rasulullah manzon Allah ya rasu fi baiti a gidana yawmi rana kwanana kaga bikin wa baina sahri wa nahri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya amshiransa wato a kirjin Aisha Allah ya kara mata yarda yana jingina da ita wanda al-Hafiz Ibn Hajar a Fathul Bari ne magana akan waɗannan riwayoyi as-sahar huwa sabiru inda tace annabi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa baina sahari wa nahri yana tsakanin kirjina wa nahri da makogoro na don an-nahr shine wurin suka na ragume wato makogoro inda ake soke ragume sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsakanin kirjinta da daidai makogoronta ibn Hajar yace wal muradu annahu mata wa ra'suhu baina hanakiha wa sadriha abinda take nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu kansa yana tsakanin habanta da kirjinta wa radiya anha haka yazo cikin an-nihayat fi garib al-hadith wal athar na ibn al-asir a mujallal nabi shafi na 875 yana cewa mata wa huwa mustanidun ila sadriha manzon Allah ya rasu ne yana jingine da jikin Aisha wa ma yuhazi sahraha minhu yana daidai da inda wuyanta yake dan haka ba kwance yake akan ta ba la yana jingine da Aisha Allah ya amshiransa Allah ya sa mun gane kala sai ta ce wa jama'a Allahu baina riqi wa riqi Allah ya hada tsakanin yawuna da yawun annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai Allah ya hada tsakanin yawun su Abdurrahman bin Abi Bakar wanta tana da wada ake kiransa Abdurrahman bin Abi Bakar ya shigo wanda galibi wannan hadisin yana littafin fikihu inda ake magana akan aswaki Abdurrahman bin Abi Bakar ya shigo wa ma'ahu siwakun yastannu bi yana da aswaki da yake goge bakin sa fa nazara ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mutane na zuwa suna gaida manzo su fita wanda aka bashi izini wanta ya nemi ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da ya shigo sai zama bakin sa akwai aswaki shiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kura ma aswakin ido to kura ma aswakin da yayi ido fa qultu lahu ni kuma sai nace ka bani wannan aswakin atini hadha siwak ya abdurrahman bani wannan aswakin ya kai abdurrahman fa atani sai ya bani fa qasamtuhu sai na tauna wato na kariya kuma magabtuhu na tauna fa ataituhu rasulullah ta kariya ta tauna yayi laushi sai ta ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin sa kaga Allah ya hada yawunta da yawun annabi rahma sallallahu alaihi wasallam fastan nabi manzon Allah ya goge baki da shi. Riwaya ta biyu tace fa ba'ufa anhu annabi, annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin jinya ya kasa goge bakin nashi, amma ta saka masa aswakin. Fa akastuhu thumma sanantuhu bihi, sai ni nake goge masa baki din. Hadisin yana sahih al-Bukhari, yana tabaqat al-kubra na Ibn Sa'd, yana siyar a'lam an-nubala na al-Imam az-Zahabi mujallad na 7 shafi na 434. Wannan yana cikin khususiyar Aisha, Allah ya kara mata yarda. Tana da khususiya wanda sun kai 40. Littafin Jala'ul Afham na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wanda ya magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Jala'ul Afham fi fadli as-salati wa salami ala Muhammadin khair al-anam, tun daga shafi na 238 har zuwa shafi na 241. Ibn al-Qayyim yayi kokarin kirga waɗannan falala nata, wanda daga ciki babu wata mace da manzo ya aura budurwa din ba Aisha ba, duk matansa zaurawa yake auren su. Wa hadha bi ittifaqi ahli an-naqli, duk malaman tarihi sun tabbatar da wannan. Wanda in ka duba Zadul Ma'ad mujallad na farko shafin 103, Ibn al-Qayyim yayi magana akai nan ma, da kuma al-Isaba littafin tarihi na Ibn Hajar al-Asqalani, al-Isaba fi tamyiz as-sahaba mujallad na farko shafin 360. Kuma yana daga cikin falala na Aisha wanda babu wani malamin da zai musanta. Dalilin ta Allah ya saukar da ayat taimama, in ba don ita ba da ba maganar taimama, in dai batun Al-Qur'ani. Nuzulu ayati tayammum bi sababi aqdiha hina habasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nasa, wanda sahabbai tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san falalanta, kamar yanda malamai suke magana akan Usaid bin Hubayb, kanda ke cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin, dalilin bacewan warwaranta yasa aka saukar da ayat taimama shine wannan sahabi ke cewa to ai wannan ba albarkan ku ta farko ba kenan, albarkan da Allah ya saukar muku ya ku dangin sayyiduna Abu Bakar. Wanda hadisin labarin yana da tsawo, yana sahih al-Bukhari, hadisi na 4607. Idan ana magana tuhumar Aisha da aka yi da zina, waye wanke ta? Shine Allah da kansa. Nuzulu bara'ati haminas sama, babu dan adam da Allah ya saukar da ayar alqur'ani don ya kare shi in banda Aisha. Wanda bai ishe ka ba ka gane darajar wannan baiwar Allah, dan adam da Allah zai saukar da aya ya kare shi la, sai Aisha ba annabiya ba. Don haka yasa ake kiranta as-siddiqa bintu as-siddiqi. Allah ya saukar da ayoyi guda 16 mutawaliya a jere, ba aya ɗaya ba, ba biyu ba, la aya a jere guda 16, saboda Allah ya kare Aisha matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa shahidallahu laha, Allah ya tabbatar da shaida da aya ɗaya ce za a ce za a mata tawili, ko aya biyu za a ce to akwai yadda za a canza fassara, amma aya 16 a jere Allah madaukake ya saukar, saboda me? Don dai ya kare matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Waɗannan ayoyi da Allah madaukake ya saukar da su, Allah ya saukar yana ba da shaida cewa Aisha min at-tayyibati, tana cikin matan kwarai, ba ta cikin matar banza, kuma a cikin su Allah ya mata alƙawari bil maghfira war rizqil karim, gafaran Allah, Allah ya mata alƙawari da arziki mai yawa. Lokacin ma da Allah ya saukar da ayoyin, Aisha take cewa wa li sha'ani fi nafsi kana ahqaru min an yatakallama Allah fi bi wahyin yutla, tana cewa wa la sha'ani fi nafsi kana ahqaru, ni wacece kuma da har Allah zai saukar da aya, Allah ya saukar da ayoyi wahayi ga Annabi Muhammad, ana karantawa har tashin kiyama don a kare ni? Tana rena kanta, ita tana rena kanta saboda farin ciki ni'imar da Allah madaukake mata. Wanda in ka duba sahih Bukhari hadisi na 4750 yayi magana akan labarin. Sannan a dalilin Aisha, Allah ya saukar da hukuncin kazafi, duk wanda ya kazafi ga hukuncin da za a mai, wanda hukuncin kazafi babi ne mai zaman kansa mai girma a cikin fiqh, kamar yadda Al-Imam Qurtubi ya magana inda yake fassarar waɗannan ayoyin. Sannan bayanin Ibn Kasir wanda ke cewa to idan ko Allah zai saukar da aya 16 a jere saboda kare matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man qazafaha faqad kafara, wanda ya jefe ta da zina to babu shakka ya kafirta. Me dalili? Litasrihil qur'ani bi bara'atiha, domin alqur'ani bai boye komai ba game da kare matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fito karara yayi magana Allah da kansa ya kare matar manzo sallallahu alaihi wasallam. To idan mutun zai jefe ta da zina, matakin farko wadannan ayoyi 16 Salama, Ummu Habiba, Safiya da sauransu. To da a ce mutum ba Aisha bace zai dauki wata mata cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jefe ta da zina, anan malaman sunna ba su yi ittifaki yayin ridda ba, la ba su yi ittifaki yayin ridda ba, inji Ibn Kasir, wannan yana cikin Al-Bidayatu wa Nihaya. Amma idan Aisha ne fa ittifakan ya fita musulunci. Me yasa? Saboda sauran matan ba su samu gatan da Aisha ta samu ba. Ita Aisha ta samu gata, Allah ya saukar da aya 16 idan ko ka jingina zinan gare ta, to ka kare ta ayoyi, saboda kai zama matsala ce mai hadarin gaske. In ka duba littafin ibnu taymiya wanda ya rubuta akan matsala ta ridda, as-sarimul maslul, yana magana akan zagin sahabi yana sa mutun ya fita musulunci. Na'am, bai sa ka fita musulunci, amma Aisha fa nata daban ne. Inda ibnu taymiya, Aisha nata daban ne domin jingina zinagare ta matsala ce babba, karyata aya ce ta alqur'ani. Yana daga khususiyarta wanda mala'ika jibrilu ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki ya nuna masa Aisha, wannan tun kafin ma ayi aure. Hazihi zawjatuka fid dunya wal akhirah, wannan matarka ce a nan duniya, matarka ce a lahira. Manzo Allah ya bata labarin nan, wata rana yace mata uritiki fil manami, ni fa an nuna minki a mafarki, kuma ba sau daya ba kwana uku ina mafarki dake ana nuna minki. Mala'ika zai taho ya nuna minki, ja'a bikil malik malaku fi saraqatin min harir, mala'ika zai taho dake a cikin wani alharir, wani kyalle, fa yaqul, wannan mala'ikan zai ce min hazihi imra'atuka, wannan matarka ce, fa akshifu an wajhiki, sai in yaya fuskarki, fa idha anti fihi, sai gashi ke din ne, fa aqulu, ni kuma sai ina cewa in yaku haza min indillahi yumdihi, in wannan zaɓin daga Allah ne, to Allah ka tabbatar min da shi. Manzon Allah yake gaya mata, hadisin yana sahih Bukhari, hadisin 5125. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Aisha, wanda Allah ya tabbatar masa matarsa ce a duniya da lahira, matarsa ce a duniya da lahira, wanda mala'ika Jibril yake faɗa, wanda duk sauran matansa babu wacce ta samu irin wannan bayani, kamar yadda ya zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falalanta yana da yawa, sun kai 40 in ka duba littafai da malaman sunna su kai magana a kai, wanda mafi sauki gare ka shine kai tunani, duk wanda ke son ya ga kabarin annabi sai ya tafi ɗakin wa, Allah ya kara mata yarda. Matsala ta ƙarshe ita ce matsala ta uku. Al-Imam al-Bukhari don me yasa ya kawo labarin nan, gashi mun ce bai inganta ba. To Al-Imam al-Bukhari ya kawo labarin nan ne a littafin Al-Adabul Mufrad, daga cikin dalilai waɗanda malamai ke ganin sababi ala annahu law sahhat hadhihi ar-riwaya, wato hikimar Al-Imam al-Bukhari ita ce inda ma labarin ya inganta, to gashi daga bakin Sayyiduna Ali, wasiyar da manzon Allah ya bari ba ta shugabanci bane, wasiya akan menene? Akan sallah ne da zakka da kulawa da bayi. Wannan ita ce hikimar kawo hadisin Sayyiduna Ali a cikin Al-Adabul Mufrad, duk da cewa hadisin bai inganta ba. Wato hatta Sayyiduna Ali shi kansa, kamar yadda muka karanta, annar rasul sallallahu alaihi wasallam talaba minhu an ya'tihi bi tabaqin yaktubu fihi yaktubu alai, manzo Allah ya ce masa Sayyiduna Ali, nemo min abinda zan yi rubutu a kai, idan na rubuta wannan wasiyar al'umma ta ba za ta bace ba har abada. Manzo Allah ke gaya mawa Sayyiduna Ali shi kansa, ba a magana Sayyiduna Abubakar, Umar ko Ala. Al'ayin da labarin nan ya zo, manzo Allah yana mun magana ne da Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Shin Sayyiduna Ali ya kawo takarda din, ya ce masa takardar tana hannun rigana, kuma manzo Allah yana kwanci hannunsa, inda zai daga manzo zai ciro wannan takarda, to amma kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayi bai dace ba. Kaga Sayyiduna Ali bai bada takardan ba. Shin manzo Allah ya ki yin wasiyyan? Manzo Allah ya ce nemo takarda, zan muku wasiyyar da in kun rike ba za ku bace ba har abada. Sai manzon Allah bai fasa wasiyarsa ba. Sayyiduna Ali ya gaya mana wasiyar Annabi Muhammad. Mecece wasiya din? Mecece wasiya? Domin yadda labarin ya taho, يا علي ائتني بطبق اكتب فيه ما لا تضل امتي بعدي يا كاي علي كاو ابن da zan rubuta maka abin da al'umma ta ba za ta bace ba har abada manzon Allah bai canza alƙawarin sa bai canza ba kar kai tunanin annabi bai yi wasiya balla manzon Allah yayi wasiya sayyidina ali yace ina tsoro khashitu an yasbiqan ina tsoron kada manzon Allah ransa ya riga ni fita kafin kawo takaddan nake ce masa inni la akhud min zira'i sahifa manzon Allah kansa yana tsakanin zira'i na da damtse na kawai sai na jime mene yusi bis salati waz zakati sai na ji manzon Allah yana wasiya ku rike sallah ku rike zakka wa ma malakat aymanukum ku kula da bayinku wanda yace maka annabi bai yi wasiya baka ce mar ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya mecece wasiyarsa a kula da sallah kuma babu shakka gaskiya ne hadisi da yawa sun tabbatar mana tsakanin musulmi da kafirci shine sallah ko ba haka bane duk wanda ya bar sallah ya fita musulunci saboda haka manzo Allah ya ce in al'umma ta tarike ba za ta bace ba in al'umma ta tarike ba za ta bace ba don haka duk lalacewar musulmi in kaga yana zuwa sallah kamar fatan alheri duk inda ya kai ga baci da lalaci idan kaga yana sallah to ka sassauta kai masa fatan alheri domin me inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar matukar ana sallah ana fatan wannan mutumin zai zama nan kware kafin ya mutu duk wanda ke sallah to yana da sauran rabo ga addinin musulunci amma idan mutum ya bar sallah to nan ne ake yanke tammanin musulunci sa game da zakka tilas ne domin Allah tabaraka wa ta'ala yana jingina wanda bai fita zakka ga shirka wannan a cikin alqur'ani wanda duk bai fita zakka an danganta shi ga shirka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya wannan ita ce hikimar da ta sa al-imam al-bukhari ya kawo hadisin sayyidina ali ibn abi talib Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya mecece wasiyar manzon Allah a kula da sallah a kula da bayi ba sayyidina Ali bane kadai idan ka duba sunan Abi Dawud kitabul adab abwabun nawm wan nasa'i wa ibn majah sunan Imam al-Baihaqi akwai hadisin Anas bin Malik hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib hadisin Ummu Salama kuma hadisan sun taho bi alfazin mutaqariba lafuzzan suna kusa su zama iri daya ba sahabi daya ba ba biyu ba duk sun bada labarin wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kanat ammatu wasiyatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratu alwafat lokacin da rasuwa ya iso ga manzo lokacin da wato ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasamma fita wa huwa yugargiru bi nafsihi abinda manzon Allah yake cewa as-salata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum ku rike sallah ku rike wadanda daman ku ta mallaka muku bayi ku yi riko mai kyau da su gare su ku ga da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci ga bayi rikon bawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi muhimmanci ya zama yana daga cikin kalmomin sa na ƙarshe ku rike bayi riko mai kyau ku kula da sallah a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kana sayyidina ali bin abi talib hadisin yana nan cikin al-adabul mufrad nan gaba kadan insha Allah shine darasi na gaba wanda yana cewa kana akhiru kalami rasulillah maganar karshe ta annabi sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata sallafa sallafa manzo Allah yake ga sahabbai sallafa sallafa ittaqullaha fi ma malakat aymanukum ku kiyaye Allah game da bayinku nan waɗanda Allah ya mallaka madamanku waɗannan hadisai da suka tabbatar da wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a kula da sallah a rike bayi riko mai kyau hadisan sun inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na 4616 irwaul galil hadisi na 2178 da fithus sira hadisi na 501 sahihu sunan ibn majah hadisi na 2184 da sahihu targhib hadisi na 2285 akwai hadisin ummu salama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi ummu salama tace manzo Allah ya kasance a rashin lafiyan da Allah ya karbi ransa abinda yake fada shine as-salata wa ma malakat aymanukum kamar yanda sayyidina Ali bin Abi Talib ya bada labari fa ma zala yaquluha annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta fadan wannan kalma hatta ma yafigu biha lisanuhu, har dai harshen sa ya zama baya ma iya furtawa, har magana tayi ma harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi. Wannan hadisin yana Sunan Ibn Majah, hadisin Umm Salama. Saboda haka yasa al-Imam Sindi mai sharhin Sunan Ibn Majah yace ay ma yajri wala yasilu bi hadhihi al-kalima lisanuhu, sai da aka kai ga harshen Annabi baya iya furta ma wannan kalma, harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya furta wannan kalma. Hadisin yana Sunan Ibn Majah, Kitabul Janaiz, babu ma jaa fi maradi rasulillah, hadisi na 6614. Akwai kuma hadisin Talha bin Musarrif, yace sa'altu Abdullah bin Abi Aufa radiyallahu anhu, na tambayi sahabi da ake kiransa Abdullah bin Abi Aufa, hal kana an-nabiyyu awsa, shin annabi yayi wasiya kuwa? Shine sai yake cewa domin ai an yi umarni da wasiya cikin alqur'ani, sai ce na'am, awsa bi kitabillahi, yayi wasiya ayi riko da littafin Allah, domin wanda ya riko da sallah, ya riko da zakka, ya riko da wasiyar manzon Allah kamar yana riko ne da littafin Allah, wato yana daga cikin nau'in wasiyar da manzon Allah yake. Wannan yana cikin sahih Bukhari da kuma sahih Muslim, wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari yayi babi al-wasaya, Al-Imam Muslim shi ma yayi kitabul wasiya, haka na Al-Imam Tirmidhi yana da kitabul wasaya, duk sun kawo wasiyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana daga wasiyar da manzon Allah ya cewa ayi riko da al-kitabu was sunna, amma ba dai a cikin rashin lafiya ba, lokacin da rai yazo fita muke magana, daidai fitan ran Annabi sallallahu alaihi wasallam shine muke magana, wanda hadisin zamu ci gaba, zamu karasa bayani a kansa sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Zamu dakata haka, Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah ya gafarta mana kuskure. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تقون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
O IC a wancan lokaci shine aka shirye ji mulki, wai baban gidana neman ya maida Najeriya kasar musulmi. Kan wannan yace ya kori Sokoto, ya kori Kano, ya kori Daura, ya kori Katsina, ya kori ina ne jahohin arewa manya, yace ya kore su. Da ya samu nasaran juyin mulkin, to da yanzu ina jin to ko ne za a kai mu, ko kuma ina za a kai mu. Ho aka sake su Sani Abacha, suka sake in baka yi ba ni wuri da su Sani Abacha, da in kana jin tarihin abinda baban gida yi a wannan shi na president, aka ce ya gudu, ya ce bai zuwa ko ina. A yau wuyan wa'innan mutane wasu ake nuna masa matsorata ne, kai kana zaune kai kike guda mai na matsorata ne. Aka tashi aka murƙushe su, aka gama da su, aka sake zo. To shine sai ainihin mutanen mu baban gida ce to tunda abin haka ne ma kwatanta taso da dawa arewa. Aka taso aka dawo arewa, a yau an zauna lahiya ko ba zauna lahiya ba? Kuna zaune lahiya, kuna cin arziki, su ma sun zo suna cin arziki, saboda yan arewa masu adalci ne. Su arzikin da ake ci a nan da headquarters take can su sun bare mu, wanda duk suka je Lagos an bar su, an wulakantar da su ko ba wulakantar da su ba? A yau fa ina tabbatar maka garuruwan wa'incan mutanen teki ba a sayar wa musulmi, duk kudinka sai dai kai ta haya, ba za a sai maka da teki ba, duk kudinka. Amma su ga sun zo arewa da gidajensu, suna zaune lafiya da arzikinsu, su kan kansu ma bai zaunawa masu yankin nasu. Haka ne ko ba haka bane? Babangida yau babangida yau da yawan nan jihadin, wato da aka ji akwai wani makarkashiya, su ƴan kudun sun ce ko a mutu ko a yi rai, sun ga yanda zai a tare Abuja, sai ya ce to an fasa. Kawai cikin dare guda kawai aka waye gari, kawai ce Abuja, aka tada jiragen yaƙi, jirgin shi na tsakiya, jiragen yaƙi gaba, jiragen yaƙi baya, dama da hagu jiragen yaƙi, haka aka sauka. Gidan shugaban ƙasa ma ba a gama gini ba, yana cikin gida ana aiki kwana, ana aiki don kishin arewa. A yau wa'innan mutanen su ne ake wulakanta ana dariya. munafiki mai tsoro wane ne duk ba abin da ba a faɗa to yau ga waɗannan mutanen da kuna jin su kuna gani kuna ji kuna gani me suka yi mana a arewa wanda suka rika me suka yi daga cikin su akwai wanda suka shekara 8 suna ministoci wa'ansun su suna yan majalisu shekaru 8 wa'ansun suna gononi shekaru 8 me suka yi wa arewa a yau gashi an waye gari sun to shikenan makiyin da yake neman kai kashe ka shine ka dauko makami ka bashi ya karasa ka wallahi sun yi kowa sani wannan gulangulan da yazo ya hau yanzu tun kafin yar aduwa ya rasu wai kawai daga an ce ya dan rika shikenan duk wasu foundation da yar aduwa wai shi gacha ne abokan gaba abokin gaba addini wallahi ya fara ya mutse su ya fara dakatar da ya ce kokin lakwaja saboda zai amfani a arewa ne kowa yana ji na gani kafin fara tsare da shi shugaban kasa kowa suna ji suna gani ya soke railway da za a yi daga nan Abuja zuwa arewa ya soke nan ruwa ya ci Sokoto ya ci Zamfara ya ci ina ne ya ci Kebbi sinan nan da ya tashi ya hau ainihin helicopter ya ki sauka ya yawo da yake mu ba mutane bane ya yawo ya dawo kuma duk suna kallo amma ya tafi can garin su ana jifan shi ana komai ya ba su rijiyoyin mai tara ko haka haka ko ba haka haka ba aka zo aka ta da bomb yace mutanen mu ne ya talallaci mutanen su ce ba hannun su da ya tura a arewa kashe su suka ce su ne ce san ba su bane haka haka ko ba haka haka ba da ƙarshe aka zo wajen bada lamban yabo na cika Najeriya shekara 50 wai haƙoransi da ya kashe arewa an bashi haƙoransi amma hana Murtala aka hana baban gida aka hana Abacha aka hana Buhari yan nuna ta nuna cewa na mutumin yana yayi shirin arziki kaga yayi ni ya sa alama wannan fa yana so fa azabai ne so yake azabai shine fa wannan to ina ga kun zabai kuma kaga ai aka zabai ya zama shugaban kasa bai iya magana ba yanzu koya mana magana yake maganar da yake bana to yanzu bomb din nan da ya tashi Abacha barar muna a internet an tabbatar da cewa mutanen sa ne amma ana jin gwamnati ta kira ta ce kasu ce su ne shi ya bude baki ce yan boko haram ne kaga nan mutanen suna cewa su ne yana cewa ba su bane nan kuma da bom ya tashi kawai kafa ga yace yan boko haram shi musulunci ne da musulmi abokan gaban sa amma wayannan mutanen suka zo suka yi taro kuma akwai alƙawari na PDP yana nan ba an warware a wannan alƙawarin ba sun sani amma suka zo saboda wai su shekara hudu suna gwamna mu kuma su jefa mu cikin bala'in da har duniya ta ji ba za ta kare ba su dai su shekaru hudu suna gwamna su tara kudi su ci shikenan to ka tara kudin ka ci kai zawon su amma sai ka mutu ka hadu da Allah warura kauta zalika lillahi yasir to abinda nake so in gaya muku a cikin wannan laihin mu ne wato abinda yasa nace laihin mu ne ko kun sani cewa yanzu nan mun saki Allah tuntuni wane ne daga cikin ku wanda bai da waka ta waƙe-waƙen fina-finai a handset dinsa 24 hours ba salatin annabi ba tasbihi ba istighfari ba karatun alqur'ani ba kyautata mu iyaye ba zumunci ba sallah ba karatu ana zaune za a kira sallah mutane suna zaune ba su sallah ku ne kuke sa Allah ya taimake ku akan abokan gaban ku a da da aka tsara addinin da an ce wannan musulmi ne su wai ba tsoro suke ji ba amma yanzu kana sai dai ka ce arna kawai da zage-zagen ka da baki amma tare kuke kallon kwallo a club din arna kai ma da hoton arna a ɗakin ka wai ƴan team din ku ne ƴan Daudu masu ɗan kunni da kitso wai mutanen ka ne su kake so kuma iyayen ku suna kallo kowa ya bar ɗan shi abin da ya ga dama ɗanka da riga da hoton Deccan din da aka ce mai kai so a duniya ce yaya na da ma me ya baka zai ce musulunci da musulmai wannan an faɗe shi a duniya kowa ya sani amma mutanen nan ranar da ake ainihin kwallo ran nan masallaci ma ba jama'a wanda duk suke da ranar ba za su yi sallah ba kuma sannan su buga ihu akwai lokacin da aka buga wani kwallo wata ƙasan arna ta ce wata ƙasan arna da jahilai suka buga ihu sai da liman ya rakanuwan sallah Allahu akbar a masallaci to ya za a yi yanzu wannan bala'i da ya tunkare mu kun riga kun haihuwa ma iblis yaya kun riga kun haihuwa ma shaidanu yaya kun riga kun haihuwa ma yahudawa yaya kun riga kun haihuwa wanda sara yaya illa iyaka ku ce annab banza rigunan ku irin nasu ne yanzu ma wani yayi da ake wai ƴaƴan mu ne suke tahiya da wando rabin duwai wai a waje sakof 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 kamar hito asibiti wai wani annan mawaki ne wai shine wai ke rawa da wanda shi kamar zai fadi shikenan ƴaƴan ku sun zo da sai ga yaro ya daura wando rabin duwawo a waje sakof sakof kamar hito asibiti kuma ba wanda zai ce mishi kuma addinin mu addinin amr bil ma'ruf ne wa nahyi anil munkar ba wanda zai ce mu ya yanzu mun aji hijabin musulunci matan mu sai haf sunna kwata sunna sai ma musulmi musulma aka yanzu hijabin musulunci kawayanci ne ya za a yi mu samu kubuta daga kanmu duk wani hayanin da kuke ba zai fice mu ba wallahi wayannan mutane sun sai da mu kuma kadan ne ina tabbatar muku wallahi wayannan tunda suka yi wannan to sai sun dora wannan mutumin kuma in suka dora shi arewa musulmi sun gama mulki har abada shine ajandan Obasanjo kuma suna ji suna gani ajandan Obasanjo shi kadai ba ita da kudin Najeriya yake tahi da Najeriya yanzu ajandan sace kada dan arewa musulmi ya kara mulki har abada wannan sun fada sun kafa signboard ni na ga wani signboard Krista suka rubuta babban signboard da hoton pastor pastor din su wato suna cewa 2011 Asra Pakistan wallahi baro baro ku kuma kun zauna liman kayye siyasa na'ibi kayye siyasa ka wani mutumin kirki siyasa da wani ya tashi ya magana ka ji har da suliman ana magana siyasa to idan kasa ta lalace suwa za su gyara kuna tamanin siyasan nan wato da za mu dauki muku tafik na maganar malam Abubakar Mahmud Gumi da kun sha mamaki malam Abubakar Mahmud Gumi dattijo dogo mai tsawon imani dama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce wato ku yi taka tsantsan da hagen nesa mumini domin mumini ina gani ne da hakkin Allah yace da kahiri ya mulki kasa ga kada Allah kai ne wannan lokaci wallahi malam sai da shi kada Allah kai shi wannan lokaci yana da rai addu'a yayi ta matsamaice kada Allah ya kai rayuwar sa yana nan yazo ya bude baki yace siyasa ta hi sallah muhimmanci ya wada wannan ko bai fada ba aka zo aka yi ta surutu har yanzu shehu mai gudun daji na yawo da alkebban sai na tsinewa Abubakar Mahmud Gumi yana cewa ma duk wanda ya faɗi wannan magana ya yarda shi bai san ma abin da yake yi ba malam da ya faɗi cewa siyasa ta hi sallah muhimmanci siyasar kalman siyasan bari in tambaye ka in kana daga cikin ayarin su shehu mai gudun daji shin siyasan nan kalmar Hausa ne ko filatanci ne ko yarbanci ne ko yaren tibi ne larabci ne wato siyasa yanzu a fassara ta da Hausa ana magana akan shugabanci ma'ana malam maimakon ya faɗa da Hausan sai ya faɗe shi a Larabci ma'ana shugabanci ya fi sallah muhimmanci abin da yake ni da shugabanci ya fi sallah muhimmanci shine waye saukar da Taura Allah waye saukar da Zabura Allah waye saukar da Injila waye saukar da Alkur'ani don Allah idan da an hada ruwan sama ne an hada hadari ne aka yi ruwan Taura bani Isra'ila za su san Allah ne saukar da ita kwashewa za su yi sukuri su kokon shi kosai da doya amma da Allah ya saukar da ita akan shugaba shugaban ya miƙe ya bayani ce Allah ne aiko ni an san Allah ya saukar da ita ko ba sani ba ta wani hanya aka sani ta shugaba haka ne ko ita kanta Taura ta samu tabbata ne a san Allah ya saukar da ita har ya zuwa yau din nan tsakaninmu da annabi Musa wajen shekaru dubbai amma mun san cewa Allah ya sauka da littafin Taura ta wata hanya ta hanyar shugabanci wani shugabanci shugabancin annabi Musa Taura ma haka Qur'ani ma da an hada hadari ne aka zubo shi ba ba wani shugaba shi ba to da sai dai mu kwashe mai tokon sokosai da doya amma da haka ba shugaba shi yayi wa'azi yace saukakke ne daga Allah aka yi bugi umbuga abin ya tabbata yanzu mai yadda shi saukakke ne daga Allah ko mai yadda ba ta wajen wa ta wajen shugaba ashe kaga shugabanci ya to ina ka samu sallah a Qur'ani ina ka samu azumi a Qur'ani ina ka samu alawla a Qur'ani ina ka samu haji a Qur'ani gaba ɗaya hanyar zuwa aljanna yana cikin Qur'ani ne amma kuma an samu Qur'ani ne ta dalilin shugaba wanda da ba dun shugaban ba an zubo shi ne ba za ku san ma'anar shi ba ko to mu dawo ita kanta sallan idan kai ta ba tare da wani shugaba ya karantar da kai ba babu ta da malami da almajiri waye shugaban wani kaga kenan har yanzu a wajen karatu ma da shugaba da na ƙasa da shi ne saboda haka zaka iya salla ne ka je wajen shugaba ya karantar da kai waye shugaban ka malamin ka idan babu malami kaga babu karatu ko za a iya sallar Allah zai karba in an yi ta da jahilci to ita kanta sallar idan kai ita kai kade ba shugaba dar lada ɗaya kake da shi amma idan kai ita da shugaba fa za a baka daraja 27 haka ne ko ba haka bane don a nuna maka muhimmancin shugabanci to shine malai ce shugabanci yayi sallah muhimmanci domin shine power ƙasa in kun samu shugaba na ƙware guda ɗaya kuma sannan sallah ba ta iya hana barna ba ka iya hana kai kadai in kai sallah kai kadai za ta amfana sallar ka bata ma matanka da ƴaƴanka amfani sai dai kai kadai in ma fa ta yi kyau amma shugabanci na gari fa yana amfana al'umma ko bai amfana ko musulunci yana rinjayar da abin da ke amfana al'umma bai da abin da ke amfana mutum daya yanzu da sallah ba za ka kauda barna ba amma da shugabanci sai ka kawar haka ne ko ba haka bane yanzu lokacin da shugaban Abubakar Muhammadu Gumi kun yarda babban mutum ne kun yarda yana da daraja a ƙasar nan to a lokacin nan da ya je zamfara ya hau kan mumbari ya ce a matsayina na Abubakar Muhammadu Gumi ku saurare ni to daga yau na tabbatar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara za ta yiwu to na za gwamnatin tare da ta tsaran ba zai je gida ba nan za a sa 'yan sanda su kama shi waye ai shi dan za a Zamfara ne ko amma za a kamo shi waye amma da yare mai ci siyasa ya zama shugaba ya ce shari'ar musulunci an yi ko ba yi ba muka da muka ce yare mu munafiki ne wallahi talaba don Allah ya ba kai ne munafiki bari in ga maka yarima duk yadda aka yi an ji yayi yau daren yayi duk abin da yayi to duk yadda masa ta lalace ta fi kajin shanu Allahu akbar duk yadda kare ya kai ga fari gara bakar akuya da shi ina so in gaya muku su wayannan tsinanin da suka zo suka sai da mu a wajen suwaye su ne suka fi yarima yarima da ya zo din ana zage-zagen ka ce wai munafiki ne ga wayannan sun zo sun sai da mu akan yan kudi kadan a gama da mu har abada ba ruwansu za ku hada wayannan da su yarima yarima ya ce ya tabbatar da shari'ar musulunci ta tabbata ko ba tabbata ba an fara aiwatar da to a je ma an bari ba shi amma dai an yi kuma duniya ta san an yi an ko ba jihar da bata girgiza ba dai ka sana an ji Najeriya ta yi motsi akan musulunci akan me yasa akan shugabanci ko to bari in gaya maka to sallar ka ba za ta fana barna ba kai za ta in ka sai kuma ba haka ba to shikenan ka je wuraren da ake sayar da jarida ka san ana sayar da jarida ta tsareci ko ka gana ainihin ka ga zakarin kato kaman kotan diga a fili ka ga mace tsirara ka ga ana saduwa da mace kaman kare da karya yara suna zuwa tallan gyaɗa da tallan awara suna kallo wannan daidai ne ga masu tallan maganin nan man fawa bulldozer wata tsiya ne haka suke yawo da shi cikin yara yan toto yan garau-garau wannan banna ne ko ba banna ne to ka je kai sallah raka'a 1000 na nafila ka hito kai rawani irin na tauhidi din nan ka hito da tazba kana bismillah qas subhanallah qas allahu akbar qas la ilaha illallah qas ka je wajen da ake sai da wannan jaridan tsiretin ka ce wa yake da wannan ya mure ce na ni shikenan ka ce to a matsayina na masallaci wannan tsiretin na hana a rika sai da jaridu ma nan gaba ki dai tunda kuna bayyana tsiretin mutane kuna lalata tarbiyyar jama'a na hana abinda ainihin ya mure zai tambaye ka a matsayinka nawa ce a matsayina na mai sallah to ya mure zai ce to wannan wurin naka dai ya ce a'a to wannan rufar kai ka kaba a'a to ni da jira tsawon jarida dan kudin ka ne a'a ko ka sa wani shiya a ciki a'a to shine ka ce in bari eh na ce ka bari saboda babu kyauci to ka taba ka gani tata me ka ce saboda haka kana zuwa ka taba aba ya wuri yayi maka wani duddu sai kai aman garin kwaki kuma ku yi dabe yan sanda su zo su ce tu fayyace su kwashe ku duka da kai da tarbiyya da dade ka duk a jiya to ku za a police shi haka dai ko ba haka bane amma da za a samu wani DPO wanda yake ba ma musulmi bane bai san abin zai tura ainihin 'yan sanda sun sha giya suna layi daga zuwa kawalce who get this newspaper? Ya murde ta so ce na mi sa ka gani ko yana fatan gida ba zai ta na mi sa da girma ma ko babu girma na mi sa sai ce to ogana ne ya aiko ni yace ku kwashe wannan kan bai so gani before 10 minutes za su kwashe ko za ku kwashe ba kaga dan giya ya yi mai sallah nan ko saboda mai mulki ne haka ne ko dan giya ya hana sai da jarida saboda mai mulki ne saboda haka da sallar ka baka saka hana barna ba amma da mulki sai ka hana barna yanzu nan ko sai ka hana ta amma zan ka zo kai malam tawhidi yana wa'azi ba sai kun ga dama ba za ku je ku ce to Allah karba ku kar barbaran ku kwatse an kula ta koma gidanta na tsamiya Allah dai shirye da mu to a magana ta karshe jama'a dare yayi malam tawhidi kana ji kai ne shugaban majalisar malamai nan na Abaji Area Council a matsayina na wanda kuka dora ni shugaban malamai na FCT matakin farko da na baku daga yau ku fara alƙunuti na balbalin bala'i mu wa'annan tsinannun mutane kar ku fasa azhur da la'asar har ayi zabe wannan shine kawai kuma duk wanda suke sallah a gida a ɗakin matansu a ƙarƙashin gadon matansu a gindin TV su daina a zo a taro a masallaci tawhidi na addu'ar babbalin bala'i ga wa'incan mutanen da suka sai da mu har sai Allah ya darkake su ya sanya mana mafita saboda haka ku kuma kuna amin 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 duk salloli biyar wannan sunnar annabi ne tawhidi ku fara daga asubahin yau duka malaman da suke ainihin Abuja gaba ɗaya ahlus sunna ban cire ma kowa hula ba azari shugaban kungiya na ainihin kwali daga yau kai ma ka ɗauki wannan duk ku ɗauka masallatan anguwanni duk a ɗauka wurin da kai ake da lima aka tabbatar da ba zai iya karanta alƙunuti ba iri na ne to a samu wanda zai iya tamfurare kafin a yi zaɓe ya ba wa ibada wuri wannan ya sabo ya hau gado tukunne ya riƙa a ci gaba da ainihin alƙunuti mu gani in mu in su sannan mu gyara halinmu yawwa ba alƙunutin ba don sai mai ta roƙo Allah yana kallon mu tunda mu ma 'yan iska ne wallahi Allah zai kalle mu ba zai karɓi addu'an ba amma muka da muka ji tsoron Allah wallahi wa'innan mutane ba su isa ba mataki na farko mataki na biyu ku dage ku karɓi rijista maza da mata kada wani ya barbata shi kowaye ya je a shi rijista komai ruwa komai iska ku a shi rijista kada ku ce a hau tunda ma haka yi haka ai naɗi za su yi ba ruwanka abinda musulmi mota ta tawo za ta murƙushe ka sai ka ce to in Allah ya nufa ba za ta murƙushe ni ba shikenan to ka zauna wallahi ka zauna ka gani abinda haka to in fa murƙutanta murƙushe kai ka kashe kanka to ina amfanin ƙafan da Allah ya yi ma kai raina ma Allah wayo Allah ya maka ƙafan gudu ka mota da tawo ka ki gudu ka ce wai Allah ya kare ka saboda haka ka ruga da gudu in motan ta bi ka can ta murƙushe ka haka Allah ya so amma dai ka tabuka saboda ka yi kokari to ku yi rijista kar ku ce wai aiza in kuka yi kuka saka kun riga kun fita in an ci amana a ci amana mu gani mu kuma muna da baki ba za a hana mu gane da ubangijin ta da kai ba kuma in an je cikin sallah cikin dare duk wanda ba rago bane to a rika mika su kada ai bacci har daga nan har zuwa zabe ko mu ko su to da ƙarshe muna addu'a wa'innan gwamnoni da suka zo suka mika suka sai da mu Allah ya sa su yi tunani su gane hadarin da suka jefa mu idan ho ba su gane ba yan tsirarun mutane ne duk ba su wuce mutum dubu ba mu ko yan arewa wajen miliyan nawa ne za su bi ƙarhin mu to Allah ya tsine musu albarka indai har ba su dawo daga matsayinsu ba Allah madaukakin sarki ka jefa musu bala'i Allah ka shagartar da su da junansu Allah kai ragaraga da su ragaraga da kwai akan kwalta Allah madaukakin sarki ka jefa musu karkanci ka jefa musu wulakanci daga su har gobe